Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a farko kuma ranar farko a watan Yuli shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Likitocin kasar Sudan sun ce an harba wasu masu zanga-zanga shida har lahira jiya Alhamis, yayin da jama'a da dama suka fantsama kan titi na. Ma'aikatar tsaron kasar Rasha ta faɗa jiya Alhamis cewa ta janye daga tsibirin Senate na Ukraine, wanda ya zama wata alama ta turjiyar 'yan Ukraine tun bayan mamayar Moscow watanni hudu da suka gabata. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce adadin waɗanda suka rabu da coronavirus ya karu da kashi 18 cikin 100 a makon da ya gabata.
Kanin labaran kenan. Kansiloli a ƙaramar hukumar Mangu ta jihar Plateau sun tsige mataimakin shugaban ƙaramar hukumar, suka kuma dakatar da shugaban na tsawon watanni uku bisa dalilin cewa
yau muna neman wata tara a office, ya gagara ba mu haƙoƙin mu, salary ma watan mu hudu yanzu babu salary.
Muna kuma da rahoto kan ciwon sikila da matakan da ƙwararru suka shawarta ɗauka da zai kai ga shawo kan wannan cuta. Sai kuma shirin manuniya na Isa Lawal Ikara, wanda a yau ya gano cewa
dalamu dai taka takuntan kadan tun kuɗe takaddun wasu 'yan takara na nema ya kawo sabon daru game da maganar ganin gajiyawar garzayawa da takaddun karatun Bola Ahmed Tinubu da ke taka takara cikin jam'iyyar APC, kuwa wani lauya ne ke cewa ya kamata jama'a su gane ainihin abin da ya faru.
Muna kuma tafi da nasihar Juma'a, amma duka sai bayan an sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Likitocin kasar Sudan sun ce an harba wasu masu zanga-zanga shida har lahira jiya Alhamis, yayin da jama'a da dama suka fantsama kan tituna, duk da jibge jami'an tsaro da yawa da kuma katse hanyoyin sadarwa na zanga-zangar adawa da shugabancin sojoji da suka kwace mulki watanni 8 da suka gabata. Shaidu sun ce a tsakiyar birnin Khartoum, jami'an tsaro sun harba hayaki mai sa hawaye da ruwan zafi a lokacin da suke kokarin hana cunkoson jama'a yin tattaki zuwa fadar shugaban kasar. Sun yi kiyasin cunkoson jama'a a Khartoum da tagwayen garuruwan Omdurman da Bahri za su kai akalla dubban ɗaruruwa, wanda shine mafi girma a bana. A Omdurman, shaidu sun ba da rahoton tashin hayaki mai sa hawaye da harbe-harben bindiga, yayin da jami'an tsaro suka hana masu zanga-zangar tsallakawa zuwa Khartoum. Zanga-zangar da aka yi a babban birnin kasar da sauran biranen kasar ta yi bikin cika shekaru uku da gudanar da gagarumar zanga-zanga a lokacin boron da ya hambarar da gwamnatin shugaba Umar al-Bashir da ya shafi tsawon lokaci yana mulkin kama karya, wanda ya haifar da tsarin raba madafin iko tsakanin kungiyoyin fararen hula da sojoji. A watan Oktoba bara ne sojoji ƙarƙashin Janar Abdul Fattah al-Burhan suka hambarar da gwamnatin rikon ƙwarya, lamarin da ya haifar da jerin kwano na neman sojoji su bar siyasa. Ma'aikatar tsaron kasar Rasha ta faɗa jiya Alhamis cewa ta janye daga tsibirin Senate na Ukraine, wanda ya zama wata alama ta turjiyar 'yan Ukraine tun bayan mamayar Moscow watanni hudu da suka gabata. Rasha ta yi amfani da tsibirin da ke tekun Bahrain kusa da birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa a matsayin wajen tuntuɓa, bayan da ta kwace a farkon yakin, inda ta kai hare-hare kan Ukraine daga cikinsa, da kuma sa ido kan jigilar kayayyaki daga tashoshin jiragen ruwan Ukraine. Amma Ukraine ta tabbatar da janyewar sojojin na Rasha, ta kuma ce hakan ya zo ne bayan da dakarun Ukraine suka kai wa tsibirin hadi da makami mai linzami da kuma makaman artillery a cikin dare, lamarin da ya sa sauran sojojin Rasha suka tsere cikin jiragen ruwa masu gudu biyu. Shugaban ma'aikatan ofishin shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky, Andriy Yermak, ya tabbatar da janyewar sojojin Rasha daga tsibirin. Yermak ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa babu sauran sojojin Rasha a tsibirin Sinek, sojojinmu sun yi aiki mai kyau. Shugabannin kungiyar kawancen tsaro ta NATO sun kammala taronsu na kwanaki uku a birnin Madrid jiya Alhamis, tare da kawancen tsaron na ƙasashen yamma, ya ƙarfafa matakan kare kai daga hare-haren Rasha tare da gargadin kalubalen duniya da China ke yi da kuma gayyatar kasashen Finland da Sweden cikin kungiyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana taron a matsayin mai tarihi. Biden ya ce lokaci na karshe da NATO ta tsara sabuwar sanarwar manufa shine shekaru 12 da suka gabata, yayin da yake magana kan wata takarda da aka fi sani da tsarin dabarun kawance. A wancan lokacin ya bayyana Russia a matsayin abokiyar hulɗa, kuma bai ambaci China ba. Duniya ta canza sosai tun lokacin, kuma ita ma NATO ta canza. Biden ya ce a wannan taron mun haɗa kawancenmu don fuskantar barazana kai tsaye da Russia ke yi wa Turai, da kuma kalubalen tsarin da China ke haifarwa, kuma mun gayyaci sabbin mambobi biyu don shiga NATO. Biden ya sake nanata cewa yakin da shugaban Russia Vladimir Putin ke yi a Ukraine ya karfafa NATO.
Kada yi nisa nan gaba kadan Muhammad zai sake shigowa da karin labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar hotannin namu a jihar Plateau, Nigeria, inda wasu yan majalisar karamar hukumar Mangu suka tsige mataimakin shugaban karamar hukumar Alhaji Garba Hassan, suka kuma dakatar da shugaban karamar hukumar da Port Minister Daniel har na tsawon watanni uku, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aika mana. Wasu 'yan majalisar karamar hukumar Mangu a jihar Plateau sun tsige mataimakin shugaban karamar hukumar Alhaji Garba Hassan, sun kuma dakatar da shugaban karamar hukumar Mr. Daput Minister Daniel har tsawon watanni uku. Kansila mai wakiltar Mangu Ward 1 Kabiru Iliyasu ya bayyana min cewa sun dauki matakin ne saboda kasa aiwatar da wasu bukatu da majalisar ke ganin na ci gaba ne.
Yau muna neman wata tara a office, ya gagara ba mu hakokin mu, salary ma wata mu hudu yanzu babu salary. Akwai abubuwa da yawa mun rubuta resolution na majalisa mun aika masa da shi wata hudu, akan akwai gyare-gyare da muke so mu yi akan harkar revenue da yake shiga na cikin kasuwa namu na Mangu. Ko ɗan su mutane ya sa suwan da bamu gane menene ake a wurin ba. Ki mun zauna da shi mun ba shi shawara yaki.
Da yake mai da martani shugaban karamar hukumar na Mangu da Port Minister Daniel yace rashin kudade a karamar hukuma ne yake kawo tarnaki ga aiwatar da bukatun yan majalisar.
Kuna ba ya kafin kudi duk din da yake akwai ko workers, workers ko education, ko local government workers, ko mu an yi mu kan mu. Political appointees dukkan mu ina area na salary dole ne mu dauka da hantu kuma yin aiki ne da hantu.
Shi ko mataimakin shugaban karamar hukumar na Mangu Alhaji Garba Hassan yace kansilolin basu bi doka wajen furta kalaman da yace su ma sun gani ne a kafafen sada zumunta na zamani ba.
Wannan abin da suka yi abin da hariya ne, in su suna proclaiming su masu yin doka ne sai su shi bi dokan akan doka, kuma har ga Allah duk abin da su suke nema babu kaya da mu alamu fahimtar alamu sani a shugabanci da muka yi duk zargi ne kawai, kuma zargin da suka kawo babu hujja akai.
Daga karamar hukumar Jasta Arewa ma wasu 'yan majalisar sun aike wa shugaban karamar hukumar Shehu Bala Usman da takardar gargadi na tsigewa. Awalu Babala Dan Garba da ke wakiltar Garba Daho Ward kuma mataimakin shugaban majalisar yace sun nemi tsige shugaban karamar hukumar ne saboda suna zargin sa da almubazaranci.
Daga cikin laifuka da ake tuhumar shi da shi akwai ba da kwangiloli ba bisa ka'ida ba. Akwai kwangiloli da ba a cire kudaden su ba a ayyukan ba. Akwai karbar rance ba ta hanyar da ta dace ba. Wannan kadan kenan daga cikin tuhume-tuhumen da ake mishi.
Shugaban karamar hukumar na Jasta Arewa Shehu Bala Usman a martanin sa ya shaida min cewa a lokacin da nake magana da shi bai riga ya samu takarda daga 'yan majalisar ba.
Sai wannan ma maganar ba kwata-kwata sai yanzu ma nake samun labari, da kuma ina ganin akwai wannan magana to dole ne akwai proper way wanda ake za ake ba mutum da an bani wata takarda, to ba wani takarda da aka bani.
Shugaban karamar hukumar Jasta Arewa kenan Shehu Bala Usman, lokaci ne kadai zai bayyana yadda za a warware wannan dambarwa da ke zama ba wani sabon abu ba a lokacin demokradiyya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To a gaida Zainab, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad ya sake shigowa da ƙarin labaran duniya.
Haji Alhamis, Amurka da Taliban mai mulkin Afghanistan sun kammala wani taron yini biyu a birnin Doha na ƙasar Qatar, wanda shine tattaunawa ta mutum da mutum tsakanin bangarorin biyu cikin sama da watanni uku. Manzon musamman na Afghanistan Thomas West da ministan harkokin wajen Taliban American Muttaki ne suka jagoranci tawagogin a teburin tattaunawar. Amurka ta dakatar da tattaunawar a cikin watan Maris da ya wuce, lokacin da kungiyar masu kishin Islama kwatsam ta yanke shawarar hana 'yan matan Afghanistan damar komawa makarantar sakandare. Mai magana da yawun muttaki Abdulkahar Balki ya wallafa a shafinsa na Twitter bayan taron Doha cewa yamma ta samu rakiyar manyan ma'aikatan baitul malin Amurka da kuma wakilan fadar White House. A wasu batutuwa da bangaren Amurka ya tattauna daga ciki, matsayin hana kuɗin ajiyar Afghanistan tare da tawagar Taliban, waɗanda suka haɗa da ma'aikatar kuɗi da kuma jami'ai daga babban bankin Afghanistan. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce adadin waɗanda suka rabu da coronavirus ya ƙaru da kashi 18 cikin 100 a makon da ya gabata, yayinda aka bada rahoton sabbin waɗanda suka kamu sama da miliyan 4.1 a duniya. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin waɗanda suka mutu a duniya yana nan kamar na makon da ya gabata, kusan 8,500, amma ya ƙaru a yankuna uku, gabas da tsakiya da kudu maso gabashin Asiya da kuma Amurka. WHO ta ce a cikin rahotonta na mako-mako na baya-bayan nan cewa an samu hauhawa mafi girma na sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 a gabas da tsakiya, inda suka ƙaru da kashi 47 cikin 100. Rahoton da aka fitar a yammacin ranar Laraba ya ce kamuwa da cutar ya ƙaru da kashi 32 cikin 100 a Turai da kudu maso gabashin Asiya da kuma kusan kashi 14 cikin 100 a Amurka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. To bari mu rufe taskar hotonnin namu da batun kiwon lafiya. Masana a fannin kiwon lafiya a Jamhuriyar Nijar sun buƙaci jama'a, musamman waɗanda ke shirin yin aure, su rika yin gwaji kafin aure domin sanin irin rukunin jininsu don rage hayayyafar yara da ke fama da cutar sikila. Wakilin Yusuf Abdullahi ya ziyarci wani asibiti da ake kulawa da yara masu fama da wannan cuta, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Kimanin dai mutane miliyan 50 ne ke fama da cutar ta gurɓatar jini ko sikila a duniya. Jamhuriyar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da wannan cutar ta fi yin kamari, inda kashi 23 a cikin 100 na al'ummata ke fama da cutar. A nan muna cibiyar da ke kula da masu fama da wannan cutar ta sikila a birnin Yamai. Wannan cibiyar daina karɓar kimanin mutane 8,000 masu fama da wannan cutar a shekara, da ke fitowa a sassa daban-daban na Jamhuriyar Nijar. Akasarinsu kuma yara ƙanana ne. To sai dai babbar matsala da iyayen yaran da ke fama da wannan cutar, musamman ma masu ƙaramin ƙarfi, suka koka da ita ce ta tsadar magani.
In ciwo ya tashi, babu rana, babu dare, kowane lokaci ya tashi. Wata rana in ya tashi akwai kuɗi na magani, wata rana in ya tashi babu kuɗi, kuma magunguna tsada gare su.
CV kya da komi kya da su ko su taimaka mana, su kawo mana gudunmuwa da magani da abin da ya kamata. Dan mu su bar wahala.
Wata rana abin da ban tunawa, an taba rubuta mini vaccine mutum guda sai a calculate jika dari an ka rubuto mini vaccine. Na huce pharmacy 20 Yamai. Ina jira, ina gani wane firi ne ya sauti.
Ganin yadda maganin wannan cutar ta sikila ko emasi ke da matukar tsada a Jamhuriyar ta Nijar, kungiyar likitoci na ƙasa da ƙasa ko Medecins Sans Frontiere ta ɗauki nauyin kulawa da yara masu fama da wannan cutar. Sabuwar haihuwa zuwa 'yan shekaru 5 a duniya kimanin 260 a garin Madarumfa da ke cikin yankin Maradi kuma kyauta. Wannan tsarin na kungiyar likitocin na ƙasa da ƙasa ya sauƙaƙawa iyayen yaran da ke fama da wannan cutar da dama a garin na Madarumfa. Maryama Lauli, 'yar kimanin shekaru 25 a duniya, na ɗaya daga cikin iyayen da likitocin na ƙasa da ƙasa ke kulawa da 'ya'yansu a garin na Madarumfa. anan tana shirin kai danta mai fiye da shekara daya a duniya a asibiti wanda cutar ta sikila ta fara bayyana a jikinsa tun yana da watanni 7 a duniya kuma sannu a hankali yana samun sauki sakamakon kulawar da yake samu wajen waɗannan likitocin na ƙasa da ƙasa
muna masa godiya muna sa masa albarka saboda kula da suke mana da yala shi wannan maganin ai kaga talaka ba ai sai shi ya hi kanin shi kinan dole sai likita ce za ka kula ka baka shi kuma kyauta
babban dai rigakafin wannan cutar ta sikila ko amsanin jini shine yin gwaji kafin aure
ka gwada jini in kaga kai da wanda kin zaku armi juna tana dauke da cutar kai man kana dauke da ita sai ku nisanci juna dan zuwa gaba ake gudu matsaloli cutar ce da ko da yaushe mutum kana likita
cibiyar da ke kula da masu fama da wannan cutar a jamhuriyar Nijar ta shirya wani kamfe na musamman na yin gwaji na wannan cutar tare da taimakawa masu fama da wannan cutar da jini Yusuf Abdullahi Tasker VOA daga Yamai jamhuriyar Nijar.
A gaida Malam Yusuf har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ke watso shirye-shirye kan mitoci 16.25 da kuma 31 jamhuriyar Nijar kuma a kullum za a iya sauraron tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Ana kuma ya saurara mu a duk lokacin da mai sauraro ke bukata a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Dalamu dai taka takun tankadan tunkude takaddun wasu ƴan takara na nema ya kawo sabon daru. Koreka dai wani lauya ya ce ba maganar tarin takaddun karatun ɗan takara bane abin damuwa a sai dai idan wajen cike bayanan takaddun yayi wuru-wuru.
Cika form din nan wanne ne mutum bai faɗa daidai ba ya shattaka ƙarya. Shine zai dauka ya fuskanci kotu ta soke tsayawan takararsa. Hukumar zabe ba ta soke ɗan takara.
Game da maganar ganin gajiyawar garzayawa da takaddun karatun Bola Ahmed bin da ke taka takara cikin jam'iyyar APC kuwa wani lauya ne yake cewa ya kamata jama'a su gane ainihin abin da ya faru
ba wai ya ce bai makaranta bane cewa yayi waɗannan takardu na primary da secondary school sun bata to wannan rantsuwar ya gamsar a idon doka
game da maganar harkar harkallar hankade kudirar dan takarar masarjan tarayyar Najeriya a Yoruba ta Arewa kuwa wani lauya ne yake cewa idan jam'iyyar APC ta saka cito za ta gamza karo da tashin tantabaru
ya ce shi yana son kujerar shi to tunda yana son kujerar shi kuma bai sauka ba hukumar zabe wajibi ne ta soke wannan shirin da aka yi ta tsaya daram akan wanda yake an yi shi akan doka da ka'ida
shi kuwa wani mai fashin baki akan al'amuran da kan kai komo ga yawa talakawa yake cewa tabbatar da duk wanda za su zaba yana tare da ƴan ƙasa masu tsantseni da tsayi da gaskiya kuma ƙwararru
abin kawai da talakawa su tsaya su kalla shine yanzu wane ne a tiku ke harka da su waye kwanko suke harka da su wane ne tinubu ke harka da su idan shugaba ya samu mutane masu kishin ƙasa ko yana so ya bauɗe za su ta da shi
sai dai ita sabuwar jam'iyyar NNPP mai kayan marmari yaki kawai ta duka na sunkuru
in dai wannan kashe-kashe da ake a kasar nan da rufe jami'i da aka yi wannan kasar nan da yawan tsarfar da ake wannan kasar a ce mutum haka din yafiya masa to shi wannan mutum abin tsoro ne ko waye ne shi
waɗannan faso mun ta muka taɓo cikin tayin mu da za ku da cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku kowace ranar juma'a a sashen Hausa na muryar Amurka bayan kun gama shan labaru shiri na 72 cikin jerin shirin manuniyan da kan zo muku da muryoyin waɗanda suka dade a dandalin siyasa amma ƴan gajejjeru gajejjerun kuma amma na jimirin jirge jawabin jawo hankalin ƴan ƙasa game da maganar abubuwan da ke cikin doka akan maganar zaben shugaban ƙasa ita zamu fara yau tun daga farfaru domin lauya mai zaman kanshi barista Muhammad Ibrahim Zariya ya zare zaren zazzage zallan bayani akan maganar ƴan takara da kuma dokar zaben da yace ya kamata a gane babu wanda za a dauki mataki akan shi sai dai idan yayi wuru-wuru
ashe abin da doka yake magana idan ka ci zaben fidda kuni za a karbi form hannun INEC ka cika idan zaka sa dukkan bayananka abin da ya shafi tarihinka makarantu da sauransu so abin da shi doka yake cewa shine kawai mafi kas kantan ilimi da zaka mallaka domin ka baka damar tsaya zabe shine gama secondary school ko kuma makamancin shi to in ka duba sashi na 300 uku da goma sha takwas na tsarin mulkin Najeriya. Menene equivalent din shi ko mafi kaman shi shine koda primary school certificate kai aiki na shekara goma. So abinda ake magana akai shine idan ka cika form ka sa bayananka kwana 150 kafin zabe an umurci hukumar zabe a karkashin dokan kundin zabe da aka mai kwaskwarima ta manna sunayen wa'annan yan takara da suka ci zaben fidda gwani cika form din nan wanne ne mutum bai fada daidai ba ya shattaka ƙarya idan ya duba ya gani shine zai dauka ya fuskanci kotu ta soke tsayawan takararsa hukumar zabe ba ta soke dan takara
tilma dai ta kwaran barista Muhammad Ibrahim Zariyan wato barista Elzubar Abubakar da shi ma masani na karkokin shari'a ya leko yana ga yawo duniya cewa ya kamata a gane tsantsar abin da ya faru game da maganar takarar Bola Ahmed Tinubu kuru-kuru
matsala ce wadda ya riga ya shawo kanta tun 1999 ba wai ya ce bai makaranta bane cewa yayi waɗannan takardu na primary da secondary school sun bata yace lokacin da yayi gudun hijira ne sojoji suka sace su sai dai yaje rantsuwa a kotu to wannan rantsuwar ya gamsar a idon doka saboda da wannan rantsuwar ne yayi takara na gwamnatin Lagos kuma da wannan rantsuwar ne yanzu yake son yayi takarar shugaban kasa to a tsarin tunda an bar shi yayi amfani da wannan rantsuwa to yanzu ma ba zai zama matsala ba da yawa sun ce sunan Bola Tinubu lokacin da yake primary ba sunansa ba kenan da yake amfani da su yanzu da zai tafi jami'a ya canja don haka yanzu in ya fito da waɗancan takardun da sunan waɗancan sunayen sune sunansa na asali to zai zama cewa yayi ƙarya kenan daga lokacin da ya gwamnatin Lagos har zuwa yanzu to za a iya tuhumar sa abin da yafi mashi sauki shine yace sun bata kuma yayi rantsuwa kuma rantsuwar dama ta karbu don haka har yanzu karbabbiya ce
da lamu da har yanzu akwai saurayin rina a kaba game da maganar damban dambarwar dawo da dan takarar masajin tare Najeriya a Yoba ta Arewa wato Bashir Sharif Martinan da suke ganin kamar hukumar zaben Najeriya ta yi shiru domin kuwa ɗaya daga cikin loyoyin tare Najeriya dake ta'aliki akan abun da kan kai komo barista mai nasara Umar yace ya kamata a gane akwai su dokokin kasar da babu yadda za kai ka taba su saboda dokoki ne sandararru
kaida na farko shine idan ya rubuta cewa ya janye bai zai ci gaba da takara ko kuma ya mutu to wajibi ne ga ita uwar jam'iyya sai su rubuta ma uwar jam'iyya su ta kasa da kuma hukumar zabe su musu bayanin cewa mun samu gurbi a mazabar dan majalisar dattawa na waje kaza wanda hukumar zabe ita ce za ta yi mataki na biyu za ta ba da rana za a sake shirye wannan zabe din a fito da wani dan takara to kaida ta uku da za a bi ita ce dole wannan zaben da za a yi zama hukumar zabe ta zo ita ce hello mu ita za ta lura da wannan kuma wajibci ne duk wanda zai tsaya takara ya zama da shi aka yi zabe na farko to idan muka la'akari da wannan muka duba akan shi Ahmed Lawan na daya Ahmed Lawan baya cikin waɗanda suka shiga waccan takara suka fafata na biyu kuma Ahmed Lawan bai fito a sabili da wannan sake zabe wanda doka ta tanada a sake yin zaben ba na uku kuma hukumar zabe ba a wakilce ta ba wajen yanke shawara ma Ahmed Lawan shine ake so akan wannan abu sannan na hudu kuma ya ce shi yana son kujerar shi to tunda yana son kujerar shi kuma bai sauka ba to hukumar zabe wajibi ne ta soke wannan shirin da kai ta tsaya daram akan wanda yake an yi shi akan doka da ka'ida
game da maganar gogewar ƴan takarar shugaban kasa da ake ganin za su iya kawo canji a Najeriya kuwa mai sharhi akan al'amuran da kan kai komo barsa shi Aibu Aliyu ya Musa ne yace ai yanzu maganar zabe ma ta wuce maganar dan takara har sai an duba idan a kusa da shi akwai mutane ƙwararru
idan ka kalli siyasar da ake da ita a Najeriya ba kaman Turai bane inda sun goge shugaba shike ainihin shugabanci a Najeriya shugaba zai zo ne komin kansa amma yana da waɗansu karabe wanda sun taimaka mashi ta hanyoyin da ba lalle ne mu masu zabe ko ƴan ƙasa mu sani ba kuma waɗannan irin mutane suna tasiri na gaske a ainihin shugabancin shi shugaba so waɗannan abubuwa yanzu mutane ya kamata su kalli wani abu Buhari ƴan ƙasa suka zabe shi da kudaden su sai aka wayi gari Buharin nan ya zama kaman dan anshin shatan mutanen da mu ba mu san su ba wasu dodanni da ake cewa kabal kuma gaskiya ne saboda talaka ne ke ji a jika
amma ta yaya kuke ganin za a gano waɗanda suke
kasar wanda za su zo
ai bai da wani wahala abin kawai da talaka za su tsaya su kalla shine yanzu wane ne Atiku ke harka da su waye Kwankwa suke harka da su wane ne Tinubu ke harka da su kawai abin da muke so shine idan shugaba ya samu mutane masu kishin kasa ko yana so ya baude za su tada shi
shi kuwa shugaban jam'iyyar adawa ta NNPP Professor Ahmad Alkali ga yau duniya yake cewa al'umar Nigeria fa suna cikin wani hali kuma babu yadda za a yi su ƴan adawa su yi shiru
duk wanda yace har yau abin da ke fara jam'iyyun nan guda biyu har yanzu daidai ne a kasar nan to shi ma wannan mutum abin tsoro ne in dai wannan kashe-kashe da ake a kasar nan da rufe jami'i da ake a wannan kasar nan da rufe makarantu da ake a kasar nan da yawan tsarkar da ake a wannan kasar nan a ce mutum haka din yafiya masa ba zai yi canji ba zai nemi gara ba to shi wannan mutum abin tsoro ne kowa yana shi wallahi kowa ya ga kansa gaskiya cewa dalili yayi amma Allah ya sa gari ya waye ai ba irin sunna ba manna mana ba ai ce mu kafin ma mu tashi ma za mu fadi kasa aka ce ma jam'iyyar ta mu waye ta Kano ce suka ce ba ta Kano ba ta Najeriya ce ah suka ce a eh wai ai ne masu fiddan wace kirjin sa su kuka tabbata cewa dama propaganda ne saboda haka shi yasa gaskiya talagan Najeriya sun gaji da abin da yake faruwa in ba da sauran sun gaji ba na nasaba da ba za su a dimu wannan tafiyar da muke yi yanzu ba
to duka iyaka batutuwan da zamu yi baje muku kina a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun ga yau dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da suka rage musu fasin dawo ƴan tsiraru domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 332 ne sai sallamar sakin dukkanin madafin da suka dafe su ma su zama ƴan zaman zuru kuma a madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryar da kukan ji a cikin wannan shirin da dukkanin masu auren mu kan ce suna aiki tukuru ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to a gaida na Ikara sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin inda shirin zai sa gaba yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Sunana Abdullahi Muhammad la'ibin limamin masallacin Ashano karaman hukumar yau al'umma abinda ake so da musulmi da wanda ba musulmi ba kowa ya ji tsoron Allah ya mai da zuciyarsa ga Allah don dan adam mai hankali ne ba dabba bane saboda haka wanda Allah wanda ya cuci kansa dan adam ya gode wa Allah ya ci gaba da gudanar da abinda addininsa ya umurce shi da shi in ma ba shi da addini ya yayi ta kokarin gudanar cewa Allah ya ba shi hankali shi dan adam ne don Allah yana son dan adam ba karamin so ba ya kiyaye jinin mutum gaba daya kiyaye mutuncin mutum gaba daya to zafe kowa ya duka hankalinsa ga Allah wanda Allah ya so ya dora a kan wani matsayi dole ne an dora shi idan mutum ya samu mutum kan matsayi to ya gode wa Allah ya roki Allah ya taimaki wannan wanda Allah ya dora a kan wannan matsayi ai kai masu addu'a ana roƙon Allah ya ba mu adali masu gudanar da zabe su ma su sa tsoron Allah a zukatunsu banda zaben neman abin duniya a zabi don a samu zaman adalci a rayuwar duniya shine mafita kawai Allah ya zaunar da wannan kasar lafiya ba ma kasar mu kadai ba duniya gabaki daya abin da ake bukata a rayuwar dan adam kenan
sau madalla kafin mu karkare ga Muhammad da takaitattun labarai
likitocin kasar Sudan sun ce an harba wasu masu zanga-zanga shida har lahira jiya Alhamis yayin da jama'a da dama suka fantsama kan tituna duk da jibge jami'an tsaro da yawa da kuma katse hanyoyin sadarwa na zanga-zangar adawa da shugabancin sojoji da suka kwace mulki watanni 8 da suka gabata shedu sun ce a tsakiyar birnin Khartoum jami'an tsaro sun harba hayaki mai sa hawaye da ruwan zafi a lokacin da suke kokarin hana cunkoson jama'a yin tattaki zuwa fadar shugaban kasar.
Masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen na Muhammad da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com kuna kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyinku a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Hadiza Kyari da ta wallafa labaran da ma ƙarin rahotanni a yanar gizo sai kuma Jimbe Hamza da ya haɗa shiri da ba da umarni. Da kuma injiniyan mu ne a madadin su duka alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah ubangiji ya nuna mana da alheri.